mun san cewa kwanakin baya an kashe wasu kananan yara guda uku, wanda kuma an samu wasu mutane sun je sun yada labarin ƙarya kan cewa wani musulmi ne ya yi wannan kisan na yara guda uku, wanda kuma ba haka bane.
To, mafarin rikicin kenan da ya jefa ƙasar Birtaniya cikin yanayi na rudani, kuma kawo yanzu zanga-zangar ta ci gaba da bazuwa a biranen ƙasar. Dr. Salim Abacha, ɗan Najeriya mazaunin birnin Manchester, inda rikicin ya fi kamari, ya ce shakka babu ana fuskantar wata gagarumar barazana, sai dai gwamnati tana ɗaukar matakin da ya dace.
Tushen wannan kiyayya da tarzoma ƙungiyoyi ne masu tsaurin ra'ayi irin na English Defense League. Suna zargin bakin haure da musulmi bisa kuskuren matsalolin tattalin arziki da siyasa. Mambobin EDL da magoyan bayansu sun fito zanga-zanga a titunan birnin Manchester, wanda ya koma lalata kadarori na bakin haure da musulmai. Masu tayar da tarzoma sun yi aiki ne bisa rashin fahimta da jahilci. Abin farin ciki shine gwamnati na daukar mataki tare da yin adalci ga waɗanda ke da hannu a rudanin da waɗannan tarzoma suka haddasa.
To, wannan ya jefa rayuwar baki da dama cikin fargaba. Abdulsamad Galadima ya ce tabbas yanayin da suka tsinci kai abin fargaba ne.
Yadda muke kallon abu a matsayinmu na baki shine abu ne wanda yake da firgitarwa, saboda a matsayinka na bako dole ne in ka ga wani hayaniya ya tashi a gari wanda ba garinka ba, hankalinka zai tashi. So gaskiya abin zai shafe mu ga baki ɗaya, sai dai kawai mu ce duk wanda yake zama a nan Ingila ya yi kokari ya zauna cikin aminci da mutane ga baki ɗaya.
Tuna sauran kasashen duniya kamar Najeriya da Malaysia da Indonesia da ma haɗaɗɗiyar daular Larabawa suka so mu fitar da gargaɗi ga al'ummominsu da su yi taka tsantsan, sannan waɗanda ke ƙasar su nesanta kansu da zanga-zangar.
Sunana Hawwa Yusuf Fantuwa ne, ɗan jarida ce da nake zaune a ƙasar Ingila a cikin birnin London, amma a halin yanzu ina ƙasar Najeriya a cikin birnin Abuja. Ni kuma na shiga wani hali yanzu na gabas yaki baya damisa. Na shigo Najeriya ana zanga-zanga wadda ta zama tarzoma mai tsoratarwa, sannan kuma na baro ƙura a baya. Ina tunanin shafaki yadda na shiga ko zan shiga idan zan koma ƙasar da nake zama, wato ta Ingila.
A yayin da ƙasar ta shiga cikin wannan rudanin, Prime Minister Keir Starmer ya yi wa 'yan ƙasar jawabi yana mai cewa ko kaɗan gwamnati ba za ta lamunci duk wani yunkuri na haddasa ƙiyayya a ƙasar ba. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.